نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله سبحانه وتعالى غوديا دي قدر تامن حقوا أولنا يمتنا أصبر أيومنا شابير غوتنا جماد الآخرة شكرتا دهودايا دريهو دأربعين دبقوي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sahihu siratin nabawiyya a darasi na ƙarshe mun ji irin bayanai da malam ya koro akan abin da ya shahi irin abubuwan da waɗanda suka fandare wa Allah da manzo suke yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da masu rauni a cikin musulmai wahaltar da su kaskantar da su nuna cewa su ba kowa bane ba wanda kuma ba abin da ya jayo haka in ba imanin su ga Allah subhanahu wata'ala ba matashiyar karatu a yau zamu ga addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shahi Quraishawa bayan an buga an kada an raya an yi duk abin da ya kamata amma dai basu gushe ba suna kan rishin fahimta na addinin musulunci sannan doriya akan haka kuma cutarwa ga musuluncin da musulma a karan kansu to wannan shine malai yace faslun wa zakara al-bayhaqi hauna du'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ala quraish malai yace imam al-bayhaqi anan ya ambata mana addu'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan quraishawa yace hina ta'sat alaihi lokacin da quraishawa suka saba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dukkan wani salo da wani tsari da wani hali mai kyau babu irin wanda manzon Allah bai mu'amalance su da shi ba dan su yi imani da Allah amma haka ya gagara to bayan haka abin da ya biyo ba sai manzon Allah ya musu addu'a bi sab'in misla sab'i yusufa ya musu addu'a da shekaru na hori guda bakwai kamar yanda annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya fasara waccan maholkin da yayi a lokacin da Allah yake bada labarin cewa qala tazra'una sab'a sinina da aba har zuwa ƙarshen bayanin sai madalla irin wannan addu'ar akwai Qurayshawa saboda mi saboda la'alla wannan abun ya lallasa su sai su komo su yi imani da Allah subhanahu wataala kaga waye riba su suka ci riba wanda wannan kuma yana da alaka kai tsaye da dukkan mutum mai tarbiyya a lokacin da ka buga wannan bangaren kaga ya gagara sai ka sake kuma wani sabon salo da usulubi sabo saboda dai zimmar cewa ya za a yi abin ya zamanto mi ya samu karbuwa kenan manzon Allah yayi wancan sannan kuma ya hada da wannan ya musu addu'a akan ubangiji ya jarrabe su da shekarun hori la'alla wannan abin zai sa su lallasu su gane cewa shayi ruwa ne su imani da Allah subhanahu wataala kaga sun amfana wanda wannan kuma shine alherin da manzon Allah yake sowa al'ummar shi wanda kuma ka dauki mai tarbiyya shi ma haka nan ne kaga mutun ne zai kama dan shi ya zane shi ai lokacin da kake zane shi kai ma kana ji a jikinka amma me yasa eh saboda a tarbiyantar da shi kenan kar a bar shi bi abin da yake ba daidai ba to malai yake cewa anan wa aura da ma akhrajahu fi sahihaini an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yace khamsun qad madaina allazimu warrum waddukhan walbatashatu walqamar yake cewa abubuwa guda biyar sun riga sun gabata kenan Allah ya ma Qurayshawa wa'azi kan wa'azi kuma da salo daban-daban kala daban-daban wanda duka wannan an musu ne saboda su yi imani da Allah subhanahu wataala yace khamsun abubuwa guda biyar qad madaina wanda su sun riga sun shude sun gabato sai ambaci wasu daga cikin su yace allazim ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana a cikin alqur'ani mai girma cewa fasawfa yakunu lizama an yi wa'azi kun kiya an yi kaza kun kiya to tabbas abin a sannu zai zo ya zamanto dole akan ku ko kuna so ko ba kwa so sai an bauta wa Allah subhanahu wataala a cikin garin makka fasawfa yakunu lizama shine yace allazim me yake nihi da allazim yace wa huwa al-asr wal halakatu shine kama su a matsayin fursunan yaki sannan kuma kashe wasu su a hilin yaki waɗannan abubuwa guda biyu allazani halla bi quraishin fi badarin wa qila huwa alqahd wanda shine abin da ya samu quraishawa a lokacin da aka yakin badar kaga an kashe wasu daga cikin su wasu kuma daga cikin su an kama su a matsayin fursunan yaki kaga fa saufa yakunu lizama ga kunan dai ku ne masu taurin kan nan da kekashewar zuciya akan cewa an ki ba ai wasu an kashe su shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an zo an tara su a wannan qalib din wannan tsohuwar rijiyar da aka zuba su a ciki manzo Allah yake kiran su ya wane ya wane ya wane ina taurin kanku ina girman kanku ina kazakin ku shine umar ya ce ya rasulullahi ai sun rige sun mutu sai manzo Allah ya ce ya umar waɗannan abin da nake ambata kai baka yi su jin abin da nake faɗi ba Allah mai da musu ran saboda kwara musu a nuna musu kasawar su wannan shine allazim sai yake cewa warum sannan kuma aya ta gaba Allah ya nuna musu cin nasarar da furs kasar Farisa ta samu a kasar Rumawa wanda kuma kahin abun yazo ya sake juyawa ita Rum tazo ta ci nasara akan ita Faris wanda wannan kuma hamayya ne da gwagwarmaya tsakanin bangarori guda biyu su waɗanda suke mushrikai na Makka har kowane lokaci suna son cewa Farisa ta ci nasara saboda Farisa maguzawa ne basu da addini su kuma kasar Rum su kuma suna da addini ahlul kitab ne koda sun canza shi dai to sun dan hidama dama akan waɗanda suke mi suke maguzawa ne gabaki daya to wannan shi ma bayani zai ƙara zawo akan shi yake cewa Rum sai yake cewa wadduhan sannan kuma da abin da ya shahi wata wata wani hayaki da zasu gani a sama yawma ta'ti as-sama'u Allah ya ce bi duhanin mubin yaghsha an-nasa hadha azabun alim ranar da sama za ta zo bi dukhanin mubin da wani hayaki wanda yake mabayyani to shi kuma wannan hayakin shi ma alama ce fari ya samu quraishawa suka gigice mutum saboda tsabagen gigita da yunwa da yake ji in ya daga kanshi in ya kalli sama sai ga sama ma kaman gaba ɗayan ta hayaki ce to duka Allah ya musu wannan saboda su yi imani shi yake cewa wal babasha sannan kuma da kamu da ubangiji subhanahu wataala yayi a gare su wani kamu ne shine kashe wanda aka musu ranan badar Allah ne kama su kaga Abu Jahal ai a ce ya kwanta hagu a ce ya mutu duk da tsaurin kanshi da girman kanshi da nuna cewa ba a isa ba a Makka ai kaza duk wata hudda an kaga an yi to da hannun shi a ciki a wancan wuri ya kwanta dama ko ya kwanta hagu za a ce ko ya kwanta hagum eh a wancan wuri ya kwanta hagum shi Abu Jahal to kaga wannan ya zaman to mi ya zaman to albabasha kamu ne Allah ya musu mai tsanani sannan kuma wal qamar suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana so mi imani wannan watan da muke gani kawai wayi gari mu gancha ya tsagi in kana so mi imani da kai shine Allah ya ce iqtarabati sa'atu wal shaqqal qamar kiyama ta kusa kuma watan ya tsagi an kuma su imani ba duk irin abin da za su gani na aya ba za su imani ba saboda ba su shirya su imanin ba to kaga a ran shine an musu wancan salon an nuna musu duk wani abin da ya kamata a ce sun yi imani amma na bisa suka imani ba manzala sallallahu alaihi wasallam sai biyo su da mi da wannan addu'a shine malaka ce annan wa fi riwayatin ali bin mas'ud qala inna quraishan lammasta'asat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa abta'u ala alislam lokacin da quraishawa suka sabawa da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka yi jinkiri wa abta'u suka yi jinkiri daga albu'u ne albu'u shine nawa kenan mamakin kai ka hamzar ta ka zo kai imani suka rika shan kafa anil islam game da abin da ya shafi musulunci qala manzo Allah yake cewa allahumma a'inni alaihim bi sab'in ka sab'i yusufa ya allah ka taya ni akan waɗannan mutanen da wasu shekaru na fari kamar yadda aka jarrabi mutanen annabi yusuf alaihi salatu wasalam qala abdullah ibn mas'ud yake cewa fa asabatuhum sanatun sai ya samu quraishawa sana idan ka ce sana shine ash-shiddatu wal qahdu tsanani da hari sai kama waɗannan mutanen ya zaman to lokacin ruwa yayi damuna ta zo shuru yanzu kaga lokacin da idan rani yayi mutane suna ta kuka ana ta kaza ana ta jaje go me yake jira yi damuna daga lokacin da damuna ta zo sai kaga komai ya kare kuma al'amura sun komo suna gudana inda ya kamata to sai zaman to damunan ma ta zo kuma abin da babu gwanda to shine alqahdu ko kuma kace sana yake cewa hatta hassat kullu shay'in wannan horin da ya same su sai da aka kai matakin da hassat ma'anahu istasalat sai da ya kare da komi hatta akalul jifa sai da aka waye gari mutane suna cin gabunga ko kace gawa ta dabba da ta mutu wal izama wal julud su ci kashi a daka shi ai wani salo da shi a samu dai saboda ciki ya danjo na abu kadan haka kuma a jika fata ita ma saboda a ci wanda duka izina ne Allah yake musu kaga an musu wa'azi an musu gargadi an nuna musu ayoyin daban-daban su yi imani abin ya gagara saboda a cikin kalan mutane akwai wanda abu wahala ita take sa shi saduda in dai ya ji shi a wadace to ba za a zauna lafiya ba kuma wallahi ko sallah sai an yi daga sai a ganshi haka Allah ba mu labarin qaruna yace Allah yace inna qaruna kana min qaumi musa fabaga alaihi da iya cikin sahabban annabi musa yana cikin mutanen annabi musa fabaga alaihi sai ya bujire musu har ma yake ga dukiyar ma qala innama utitu ala ilmin indi kudin ma da nayi iyawa ta ce dubara na ne iya lissahi na ne da sarrafa abubuwa to kaga wannan talauci yahi alheri a gare shi saboda me saboda abin da ya shahi wadata da haka waɗannan su ma an kwari kansu saboda la'alla a samu wanda za su yi imani da Allah subhanahu wataala to wannan farin hatta hassat kulli shay'in hatta akalul jifa wa hatta anna ahadahum kana yara ma bainahu wa bainas sama'i ka hay'ati dukhani min alju'i wani ɗaya daga cikin su zai ga kalli sama sai ga abin da ke tsakanin sama da su sai kalle shi a matsayin kamar abin da ya shahi wani hayaki ne shigo ba hayaki bane ba kawai yunwa ce yake ji idan nashi sai zaman to ganin nashi ba zaman to wani garara thumma da'a sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangijin shi fa kashafa Allahu anhu sai Allah yayi musu wannan damuwar kaga mutanen annabi Musa haka suka yi su da annabi Musa fa arsalna alaihim tufan wal jarada wal kumbala wad dafadhi'a wad dama ayatin mufassalat an aka aiko musu kaza su yi imani ya gagara aka aiko musu fari su yi imani ya gagara duk lokacin da wani abu ya zo musu na ba dadi sai su ce ya Musa du'u lana rabbaka ya kai Musa ka roƙan mana ubangijinka in ya yaye mana damuwar nan kawai za mu yi imani daga an yayi sai su ce a dama yanayi ne kawai na cir ne kuma ya riga ya wuce an kare hallo abu kaza ya zo sake hadin wani abu a zo a wajen annabi Musa ya sake roƙon ubangiji Allah yayi abu su ce a lokacin ta heshi ce yayi ai an kare dama ko da ba kai addu'a ba ma ba zai gusa ba to su waɗannan mutanen haka manzo Allah ya roƙa musu Allah subhanahu wataala fa kashafa Allahu anhum sai Allah ya yaye musu wannan damuwar thumma qara'a Abdullah hadhihi al-aya sanna Abdullah ibn Mas'ud karanta wannan ayar cewa inna kashiful azabi qalila Allah yake cewa lalle mu masu yaye musu wannan azaba da wannan bala'in ne wani bangare innakum aiduna lalle ku masu komowa ne zuwa ga aikata ba daidai kin ba kaga sun nema akan aimi ayi adda a roƙa musu ubangiji ya yaye musu ko to koda an yaye kuma za su sake komowa su saba ma Allah subhanahu wataala ma'anan aiduna ay raji'una ila al-ma'siya aw ila al-kufri masu komawa ne zuwa ga abin da ya shafi kafirci qala fa'adu fa kafaru bayan an musu addu'a Allah ya gusar da wannan farin da ya same su sai suka sake komawa suka kafirce wa Allah subhanahu wataala sai yace fa ukhiru ila yawmi badarin sai Allah ya musu jinkiri da talala har zuwa ran da aka yi yakin badar aka ba su kashin su a hannu qala abdullah ibn mas'ud kada cewa yace inna zalika law kana yawmal qiyamati kana la yukshafu anhum yace wannan bayanin da Allah ya ce inna kashiful azabi qalila innakum aiduna yace ai wannan bayani ne akan nan gidan duniya ba gobe kiyama ba kamar yadda wasu malumai suka ambata yace inda ya kasance gobe kiyama ne ai kana la yukshafu anhu ya za a yaye musu a bala'i babu zancen wannan kafuran ai bala'i ne kan bala'i kowane lokaci jaddaduwa yake yana sake sabon salo la yukshafu anhum shin Allah ya ce yawan nabatishul baqashatul kubra ranan da zamu musu kamu wanda yake mai girma idan aka ce baqasha ay na'khuzuhum bi'unfin zamu kama su mu damke su da ƙarfi al baqashatul kubra ay al balighatu shidda kamu wanda ya kai makura wajen tsanani Allah ce inna musu Allah muntaqimuna ay mu'aqibun mu masu hukuma ne inji Allah duk wanda ya ba daidai ba ubangiji subhanahu wataala zai mishi hukuma in ya ga dama kala abdullahi dan mas'ud yake cewa yauma badarin wannan kamun da Allah ya musu shine ranan yakin badar saboda anan aka jagula wal quraisha wal sa'is gabaki daya wadanda ake ga cewa manya manyan ne aka kashe su a wannan wajen sannan kuma aka kama wani kaso kaman mutum guda 70 a matsayin fursunan yaki aka ce kuma duk wanda yake jin ja'i sai ya kawo ya zo ya fanshi dan uwan shi aka bayar da su a matsayin fansa sannan daula ta musulunci ta ƙara samun ƙarfi na dukiya to kaga wannan kamu ne Allah ya musu kuma kamu wanda yake mai girma Allah ce inna muntaqimun lalle mu masu kamu ne malaka wa fi riwayatin anhu qala lamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam minan nasi idbaran lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yaga tare da mutane juya baya idbar ana ta wa'azi ana ta gargadi ana ta jan hankali amma mutane sun gwada halin ko in kula akan da'awar wannan alherin gaggwaba dan mi za ku bari ya bar ku mazalla da yaga haka qala sai yake ta allahumma ya allah sab'in ka sab'i yusuf allah ka jarrabe su da hori kaman horin da aka jarrabi mutane annabi yusuf da shi sai allah jarrabe su da wannan farin fa akhazathum sanatun sai wannan hori sai ya kama su hatta akalul maitata wal julud wal izam suka kai mataki da suke cin gawa bungan dabba sannan suka ci fatan dabobi sannan kuma da ma abin da ya shahi kashi ana cikin haka abubuwa gaba ɗaya sun rikice kuma an rasa yanda za a yi faja'a abu sufyan sai abu sufyan faja'ahu abu sufyan sai abu sufyan ya zo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin shine kamar sarkin makka wa nasun min ahli makka da ma kuma wani kaso daga cikin mutanen garin makka aka yi tawaga aka zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama faqalu ya muhammad suka ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce innaka taz'umu annaka bu'itha rahmatan kana raye cewa an aiko ka rahama ce ga mutane wa inna qaumaka qad halaku ga mutanen ka nan sun halaka mutanen shi ne ba mutanen shi bane ga kafirai sun halaka ne fad'u Allah lahum ka roka musu Allah ya yaye musu wannan horin da suke ciki kaga wannan shine wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa sun yarda annabin Allah ne a cikin zukatansu kawai kiyawa ne akai da irin abin da ce an ki ba a yi shine kawai amma babu wata hujja ko wani alama da bai bayyana a gare su ba ai kamata su tayi wajen suhuban sulata su'uz da sumanata sai akai ta akai kara mana ce ai kuma na wannan kuma na ruwa abubuwa sun iya amma ga hubal ga kaza sai aka komo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah ya muhammad suka ce kana da awanci kai nabiyur rahmani eh ka roka mana allah ga mutanen ka sun hallaka manzala bai kore su ba sallallahu alaihi wasallam fada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji subhanahu wataala fasuqul ghaifa sai aka shayar da suruwa fa adbaqat alaihim sab'an sai wannan ruwan ya tabbata adbaqat yani damat wa ghattat kana wannan ruwan ya kai wani lokaci mai zirhi kusan sati guda ana fafatawa bayan an roki ruwan ya zo fashakan nasu kasarat almata sai mutane suka yi kukan yawan ruwa eh aka ce dan adam mai wuyan gane hali eh kuma babu wani abu dai a hannun shi bawon Allah miskini fashakan nasu kasarat almatar fa qala sai manzo Allah yake ta Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ayi wannan ruwa a kewayen mu a saman duwatsu a cikin korarruka na bakin gari amma kar ayi shi akan mutane fan hadaratis sahab sai wannan girgijin sai suka yi gaba kenan suka bar su an ra'asihi fasuqiyan nas hawlahu sai aka rika shayar da wasu mutane a kewayen su amma su ruwan daga nan ishe su to kaga wannan ya bayyana karara alama ce akan cewa wannan mutumin manzo ne da Allah maimakon su yi imani da shi wannan abu kuma duk lokacin da irin haka ya zo sai ya ce a lokacin tahiyyar ce tayi da aka bai su koma zuwa ga abin da ya shafi kafircin su shi Allah yake cewa innakum aidun ko da za a roka musu Allah to za su koma kan wannan abin da yake banna kenan kaga idan mutum ya kai matakin da baya wa'azuwa to wannan Allah ya riya kan zuciyar shi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun wanda kuma duk mutumin da ya ga gaskiya ya yin imani da ita haka nan kawai san saboda san zuciya to Allah sai rihe zuciyar ta sai kai matakin da wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha kowace irin aya zai gani ko mi zai gani a gaba insha Allah ba zai imani ba a gama karanta Qur'ani a gama karanta wane ne a mushi wa'azin a bangaren da ya shahi yana yi ma ba zai imani da Allah ba to waɗannan mutanen ga halin da suka tsinci kansu a ciki qala lamma madat ayatu dukhan Abdullah ibn Mas'ud yake cewa lokacin da wannan aya lakin hin aya anan alama alamar wannan hayaki da suke gani kenan saboda bala'in yuma mutai kalli sama yaga kamar duka hayaki ne wannan abin yazo ya wuce yace wa huwal ju'ul ladhi asabahum shine wannan yunwan da ya same su wa zalika qawluhu wannan shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce inna musu Allah kashiful azabi qalila zamu yaye musu wannan azabar kadan innakum a'idun lalle kuma su komowa ne kan wannan aikin nasabu yace wal batashatul kubra wan shiqaqal kamari kamu mai girma na ranan badar sannan kuma da abin da ya shahi tsagewan wata yace wa zalika kulluhu yawm badarin wannan duka ya faru ne a ranan badar to shine malai ne yake cewa inshiqaqul qamar tsagewan wata wannan tinkayin hijira ne sannan kuma haka abin da ya shahi albaqashatul kubra wannan kamun da Allah ya musu da aka fatattake su a badar wannan shi ma kaga kahin an yi shi kuma wannan bayan hijira ne kenan abubuwa suna haɗe da juna da wanda aka yi kahin hijira da wanda kuma aka yi bayan hijira قال البيهقي يريد والله اعلم البطشه الكبرى والدخان وايه اللزام كلها حصلت ببدر امام البيهقي yake cewa yuridu yana nihin wallahu alam Allah shine mafi sani yace cewa albatashat alkubra abinda ya same su ranan badar wadukhan da abinda ya same su na wannan hayakin nan na yunwan da suka ji sannan ko wa ayatul lizam da wannan aya da ta lazimta musu cewa dole su yarda abota wa Allah yace wannan duka sun faru ne a ranan badar yace to kaga wannan fihi nazar akwai za a rarraba su akwai wanda an yi su a makka tun kayin hijira akwai kuma wanda an yi su ne bayan an rige an yi hijira to aka zo yakin badar qala wa qad ashara al-bukhari ila hadhihi ar-riwaya thumma awrada min hadith ibn abbas qala jaa abu sufyan ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yastaghisu min al-ju' abu sufyan ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam yana neman dauki game da abin da ya shahi yunwa li'annahum lam yajidu shay'an ba su samu wani abin da za su iya ci ba hatta akalul ihna har sai suka kai matakin da suke cin al-ihn shine addamul yabis bushashshen jini za a zo a daddaka a sarrafa shi a sayin da za a yi saboda a ci babu abinci fa anzalallahu sai Allah sabkar da walaqad akhadnahum bil azabi Allah ya ce musu Allah mu ne muka kama su da wannan azabar famastakanu li rabbihim ay fama khadu wa tazallalu li rabbihim basu kaskanta ba suka meka wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wama yatadarrun sannan kuma haka basu meka wuya ba basu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan duk da an yi azabar saboda su fahimci lalle abinda suke kai Allah baya so amma wannan bai sa su ga dauki hannu ba قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله عنهم مثلا يروق موسى الله سبحانه وتعالى حر الله يياي موسى wannan damuwar da suke ciki ثم قال الحافظ البيهقي وقد روي في قصه ابي سفيان ما دل على ان ذلك بعد الهجره yace an rawaito a cikin kissar Abu Sufyan wasu ababen da aka ambata a cikin waɗannan ayoyi da alamomi cewa sun kasantu ne ba'dal hijira bayan hijira sai yace wala'allahu yana iya yiwa wasu abubuwa ya zamanto ya sun kasantu ne ko kuma sun faru marrataini su biyu ya zamanto a garin Makka an musu sannan bayan hijira ma kuma an zo an sake maimaita musu wannan abun duka dai saboda su azzuci su ji tsoron Allah subhanahu wataala kenan la'alla zai kasance a kowane bangaren ya faru sai ce wallahu a'lamu Allah shine mafi sani kenan kaga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga mutanen Makka akan cewa ubangiji ya jarrabe su da fari saboda la'alla wannan zai sa su zo su nutsu su bauta wa Allah subhanahu wataala kaga in suka yi imani to tabbas wannan riba ne a gare su amma haka din bata faru ba malai ce al-mustadrak magana malam wa kenan malai albani yace an ubay ibn ka'ab annahu qala Ubay ibn Ka'ab Allah ƙarin ra gane shi yake cewa fi hadhihi al-aya akan wannan ayar wala nudhiqannahum haqiqa za mu dandana musu min al-azabil adna azaba wadda ita ce mafi kusa mafi karantuwa ay al-bala'u wal mihanu wal masa'ibu ad-dunyawiyya da abin da ya shafi bala'i da musibu da ba da'i na rayuwar duniya Allah ce mu ne za mu jarrabe su da wannan a cikin rayuwar duniya kaga an zo an karkashe su a Badar kisa kuma wanda yake kisa wanda na imani bal hasali hatta na mala'iku eh mala'iku sun sabko an yakin Badar da su tabbas to wannan karkashe wanda aka musu da wahalhalin da suka sha na hilin yaki ko ba za a samu ba Allah yace dunal azabil akbar duna ma'anahu qabla kahin al azabal akbar azaba mafi girma ita ce azabal lahira kaga mutum ya doki kanshi ya kai wajen farfajiyar jihadi wannan jihadin a matsayin shi kahuri ne ba musulmi ba zai yaki musulunci zai yaki masu imani zai hana bauta bautan Allah subhanahu wataala sai a kashe shi a wannan wajen kaga shi ga tashi hankali ya mutu ami ya mutu abaibai ya tahimmu Allah subhanahu wataala a matsayin kahuri sannan kuma kahin azaban lahira da za ta biyo baya Allah kiyaye malaka al musibatu fi dunya yace musibi musiba daban-daban anan gidan duniya kala yake cewa dukhanu qad madha wal batashatu wal lazim haqiqa wannan hayakin ya gabatu yace wal batasha da kamun da Allah musu ranan badar aka rika kashe su ka san badar lokacin da aka yi ta an zo ne a nuna izza da buwaya da nuna cewa mun isa shine abin da ka su badar ba kare dukiya su saboda dukiya ta riga ta tsira amma a mu zo mu nuna wa waɗannan mutanen cewa mu ba kan wallahi sabani ba shine abin da kawo su suna jin sun lullum kasu a ƙarhi in dai maganar kalkil ne za a yi da lissahi na rayuwa to ba yanda za a yi masu imani su ci nasara a kansu da haka yanzu a zo su zo su ba ma masu imani darasi wannan shine abin da kawo su suna zauwa ubangiji ya juya al'amura ga baki daya sai ga sun kwashi kashinsu a hannu an kashe daiwa daga cikinsu sannan kuma an kama daiwa daga cikinsu kuma dukkan manya-manyan da an kare da su to kaga wannan Allah ne ya juya al'amarin shi wannan shine al-baqasha wal lazim kuma da abin da ya lazutu a kansu na tilas na abin da ya shahi bautan Allah subhanahu wataala a cikin garin Makka da wajen garin Makka da da'awar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shine addu'ar da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi ga waɗannan mutane kuma ya roƙa musu Allah akan cewa ubangiji yayi musu mal yace faslun sai fasali ne game da mal ya kawo wanda zai mana bayani akan abin da ya shahi yaƙi tsakanin Farisa da Rum wannan shine mal ya ishara akan shi dazu kadan yace summa awrada al-bayhaqi qissata faris war rum sana imam al-bayhaqi awrada ya koro bayani na qissar farisa da rum yace wa nazala wa nuzulu qawlihi ta'ala da sabkar fadar Allah subhanahu wataala da Allah yace alif lam mim ghulibatir rum alif lam mim Allah sai me ake ni da waɗannan kalmomi ko kuma nuna maka cewa qur'anin nan da ya gagari dan adam da aljani akan yazo da irin shi wannan qur'anin an harhada shi ne da waɗannan harufa alifun ce lamun ne mimun ne kaza ne da sauran su akwai su a cikin harkon surori daban-daban yace gulibatir rum Allah yace an ci nasara akan rumawa an ci nasara akan rumawa fi adanal ard a wuri wanda yake mafi kusa tsakanin sham zuwa faris aka zo aka gallabi waɗannan mutane suke rumawa Allah ce wa hum sannan su waɗannan rumawan min ba'di ghalabihim bayan an ci nasarar nan akan su sai yaglibuna za su komo su ci nasara kenan an buga an ci nasara akan su amma nan da wani dan lokaci kadan shekaru guda bakwai masu zawa za a sake fafata tsakanin su da Farisa wannan rumawan su komo su ci nasara akan Farisa Allah ce fi bid'i sinin a cikin wasu shekaru wanda suke daga uku zuwa tara shine bid'i sinin to wannan shekaru kuma ya tabbata cewa cikin shekara bakwai ne bayan wannan bayanin da Allah ya yi bayan shekara bakwai wannan rumawan suka ci nasara kan farisawa sai Allah ya ce lillahi al'amru min qabl al'amarin cin nasara ko ka ci nasara ko a ci nasara akan ka al'amari ne na ubangiji min qablu tun ada wa min ba'du sannan kuma da bayan ma rumawan sun ci nasara kenan da da aka ci nasara akan su al'amarin Allah ne yanzu da za a komo a su sake cin nasara su shi ma al'amarin Allah ne sannan kuma atina muku wa yawma idhin yafrahul mu'minun ranan da masu imani za su yi nasara za su yi farin ciki bi nasrillah da nasara ta ubangiji subhanahu wataala da ya bayar da ita ga rumawa akan farisawa bi nasrillah da nasara ta ubangiji akan da nasarar rumawa akan farisawa sai ce yansur man yasha Allah shi yake ba da nasara ga wanda ya so wa huwal azizul hakim wa huwal azizur rahim Allah shine mabuwayi sannan kuma shine mai rahama karin bayani akan waɗannan wannan ayoyin zai zo a nan gaba malai ce summa rawa ibnu abbas radiyallahu anhu qala kana almuslimuna yuhibbuna an yazhara ar-rumu 'ala al-alafaris muslimai sun kasance suna son rumawa su ci nasara akan farisawa an yazhara ay an yaghliba eh ya zamanto rumawa sun samu galaba akan farisawa yace li annahum ahlul kitabi me yasa musulmi suke son rumawa su ci nasara ba farisawa ba yace saboda su mutanen rum ahlul kitabi ne ma'abuta littahi ne wa kana almushrikuna su ko mushrikai quraishawa yuhibbuna an tazhara farisa ala rum su ko suna son farisawa su ci nasara akan rumawa su mushrikai kenan akasin abinda musulmi suke so ana cikin wannan yace li annahum ahlu authanin saboda su farisa ma'abuta maguzanci ne alwasaniya shine maguzanci kage da ka dauki ahlul kitab wanda suke da suwar littahi daga sama imma yahudu imma nasara akwai at-taura akwai injila duk da an jirkita su to wa'ancan su ko mi suke su ko bautan abinda suka ga dama da suke maguzawa kenan yace su farisawa hum ahlu awsanin su ma'abuta maguzanci ne su kuma waɗancan rumawa suna bautan Allah akan littahin da Allah ya sabkar duk da cewa wannan littahin aike shi ya kare fa zakara zalika almuslimuna li abi bakrin sai musulmai suka ambaci wannan maganar ga abubakar siddiq fa zakarahu abubakrin linnabi sallallahu alaihi wasallama shi ko abubakar sai isar da maganar wannan zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzo laki cewa amma ku sani cewa innahum lalle su farisawa innahum yani faris sayuzharuna tabbas za'ati nasara akan su fa zakara zalika abubakrin lil mushrikin yanzu abubakar sai yazo yake wa mushrike labarin cewa kai wannan farisawa na ku cin nasara za akan su rumawa za su gallabe su cin nasara akan su fa qalu su kuma waɗannan mushrikai suka cewa abubakar ij'al bainana wa bainaka ajala dan sa wani lokaci kayyade lokaci tsakanin mu da kai a gane wa yake kan gaskiya wa yake kan ƙarya nan da shekara nawa ajala Abubakar sai wasu shekara biyar ya kayyade shi da shekara biyar yake cewa in zaharu sai waɗannan mushrikan suke cewa Abubakar in zaharu kana laka kaza wa kaza in dai har ya zamanto wannan rumawan sun ci nasara akan farisawa to mun ɗauki alƙawalin za mu baka kaza da kaza da kaza da kaza kenan a sa wani abu wa in zaharna in kuma ya zamanto a mu ne muka ci nasara kenan farisa ta ci nasara akan rumawa kenan su mushrikai suka ce kana lana kaza wa kaza zaka ba mu kaza da kaza da kaza da kaza aka ambaci wani adadi na raƙumma guda biyar wanda kowa zai bada kenan in ruwa suka ci nasara su quraishawa ko kuma mushrikai za su baiwa abubakar raƙumma biyar idan kuma ya zamanto an ci nasara ne akan farisawa kenan shi kuma za su ba shi raƙuma guda biyar haka ne tamam kenan kowa ya sa ta kowane ɓangare falam ya zaharu ana cikin haka shekara biyar suka wuce ya ce faja'ala ajalan khamsu sinin sai sanya ajalin wannan kenan da shekara biyar rumawa za su ci nasara akan farisawa in ji abubakar ya sanya shekara biyar falam yazharu shekara biyar suka zo suka shahi tsab ruwa wasu ci nasara ba kan farisawa fa zakara zalika abubakrin lin nabiy sallallahu alaihi wasallama abubakar sai koma inda ya jiyo magana sai ce ya rasulullahi yau shekara biyar amma kuma ba nasara har yanzu bai tabbata ba sai manzo Allah yake ce mashi ala ala ja'altahu urahu qala dun al'ashara shin me yasa baka sanya shekarun ba shi wanda ya rawaito hadisi yake cewa ina ga manzo Allah ya ambata cewa ka sa kasa da shekara 10 amma kakka kayyade cewa lokaci kaza ne ai Allah ya ce fi bid'i sinin idan ka ce bid'i kuma daga salasa ne zuwa tis'a daga shekara 3 zuwa shekara 9 kenan bai cika 10 ne sai yake cewa ka sa shi kar ya kai shekara 10 ana cikin haka kawai fa zaharati rumu ba'da zalika sai wannan ruma suka samu nasara akan farisawa kina Abubakar yayi gaskiya akan wa akan wadanda suke mushrikai kenan yanzu rum bayan an ci nasara akan tunzu ta kuma ta ci nasara akan farisawa mali ce wa qad awradna turuq hadha alhadith fi tafsir al-allama al-hafiz ibn kasir yake cewa yace haqiqa awradna mun kawo buruqa hadha alhadith hanyoyin wannan hadisin yace fi tafsiri a cikin littafin tafsiri na ibnu kasir kenan littafin shi alhafiz ibnu kasir yace wa zakarna anna al-mu'annal munahaba anna al-munahiba sannan mun ambata cewa lalle al-munahib ay al-murahin wanda yema ya sanya jinginan nan tsakanin shi da shi da Abubakar yace a can an ambata cewa shine Umayya ibn Khalaf wanda ya nemi cewa a sa jingina a sa wani abu shine Umayya ibn Khalaf cewa ai ruma ba za su ci nasara akan farisawa ba sannan wa annar rahna abinda aka sa a matsayin jingina kana khamsu qala'is an sanya shi a matsayin raqum mamata masu ƙarfi guda biyar idan aka ce qala'is shine annaqatu shabba matashiyar raƙuma kenan irin waɗannan guda biyar kaga ka baka su da izinin Allah za a jima ana gugawa ba tsakin da sai ku safa su aihuwa ba za baka sabbi wanda za su yi tai kenan arziki zai haɓaka aka sa waɗannan a matsayin jingina wa annahu kana ila muddatin aka sanya shi zuwa ga wata mudda wani dele daga fara shine shekara biyar go Abubakar da kuma ya sake warware wannan abin shi dai ala ai a tsawon shekara 7 abin ya faru tsawon shekara 7 daga lokacin da aka sa wannan alƙawalin nan wa annahu kana ila muddatin yace fazada fiha as-siddiq sai Abubakar Siddiq ya ƙara akan shekara 5 inda ya ambata musu an amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama game da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga manzon Allah ya ce mushi sanya musu shekaru ƙasa da 10 amma ka kaide shi shi kuma can daga fari ya kaidada shekara nawa 5 aka ce kai kasa da 10 kenan 9 ko 8 ko 7 ko kaza sai zama to a shekara 7 abin ya zo ya faru yake to an amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace wa fir rahni haka kuma aka abin da shi jingina wa anna ghalabatar rumi ala faris kana yawma badarin malaman tarihi suke cewa galabar da rumawa suka samu akan farisawa ya kasantu a ranar badar aw kana yawmal hudaybiyya ko suka ce ya faru a ranar hudaybiyya sai ce fallahu a'lam Allah da shine mafi sani amma dai mahallu shahid rumawa sun samu nasara akan wa akan farisawa to wannan shine bayanin da malaika anan game da abin da ya shahi yaki tsakanin farisa da kuma abin da ya shahi kasan rumawa sai bayani na ƙarshe mali ce faslun wanda shi kuma zai mana bayani akan al-isra'u wal mi'raj idan aka ce al-isra shine tahiyya daga garin makka zuwa baitul maqdis idan aka ce al-mi'raj kuma shine daga baitul maqdis zuwa sammai guda 7 wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ni'imta shi ya karamta shi da wannan wanda zai imani ya ƙara imani wanda zai kafirci kuma ya ƙara kafirci kuma haka akai saboda wafi wanto waɗannan abubuwa suna zauwa a matsayin izina wanda ya yarda sai imani shi ya ƙaru wanda kuma ya bujilce nuna a'a ya za a yi a ce kaza shikenan ya bujilce wa Allah subhanahu wataala mazalla an ɗauke shi utiya bi buraqin an zo mishi da wata dabba ana kiranta da suna buraqa wannan dabbar ta ɗauke shi daga baitullah bait daga daga masallacin makka ko daga haramin makka sai da ta kai shi masallacin qudus a cikin dare guda daga nan kuma wasu mala'iku suka dauke shi suka yi sama da shi aka je sama ta fari aka kwankwasa aka ce wane ne yace jibril ne ko mala'ika wane ne waye tare da kai sai yace muhammadun sallallahu alaihi wasallam sai yace muhammad ne tare da ni sai wannan khazanatus sama masu gane suke cewa wa qad ursila ilayhi an aika yazo mala'iku su ce an aika yazo sai su bude wannan kofar sai su shiga sama ta farko anan ya hadu da dukkan annabawa sama ta fari annabi kaza sama ta biyu annabi kaza kuma kowace sama haka abin yake saboda umurnin Allah ake aiki da shi kowace sama sun tambaya wa qad ursila ilayhi an nema yazo sai su bude shi yasa bautan Allah nassi ake bi kaga su jahilin da zai ce an halicci duniya da lahira dan manzon Allah kaga ba inda manzon Allah faɗi wannan magana ba kuma faɗin ta cin zarafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne saboda duk abinda ba addini ba in ka lika mushi to kakkai zamanin gata ka mushi to haka aka je sidratul muntaha ko iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaga al basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihi al kubra ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai manzala sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan wurare har inda aka kai matakin da su mala'ikun da suka kai shi suka ce mu bakin mu nan kenan mun tsaya manzala sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi sama da shi ya gani daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala masu yawa amma kuma aka ce ma zaghal basaru wa ma taha wannan idaniyar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma zaghal basaru bai karkace ba wa ma taga ko bai yi dagawa bai kalli abinda ba sashi kalla ba iya abinda aka umurce shi ne abinda yi wanda yake nuna maka cewa da gaske bawon Allah ne umurnin Allah yake bi in Allah ya ce yayi yayi in ya ce a bari ya bari abinda ba sashi ba baya yi kuma haka duk mutum mai imani umurnin Allah da manzon shi shine abinda zaka bi duk abinda baya ciki to kaka yi shi saboda ba wanda ya umurce ka to shine anan malai ambace shi amma a takaice sai yake cewa faslun fil isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min makkata ila baitil maqdis tahiyya da akai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa baitul maqdis masallacin qudus kenan yace summa urujuhu sannan kuma daga nan akai sama da shi min hunaka daga nan ila sama'i zuwa sama wa ma ra'a hunaka min al-ayati da irin abubuwan da ya gani a wancan wurin na ayoyin Allah daban-daban malai ce zakara ibnu asakir yace ahadith al-isra fi awail al-bi'sa yace ibnu asakir ɗaya daga cikin manyan malaman tarihi ya ambaci hadisan al-isra wal mi'raj yace fi awail al-bi'sa a bayanin da yayi a farko harkon bayani akan abin da ya shahi annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan bangare ɗaya ko sai yace wa amma ibnu ishaq amma ibnu ishaq kuma fa zakaraha fi hadha al-mawtin shi kuma ya ambaci isra'i da mi'raji a wannan wajen yake cewa ba'da al-bi'sati bi nahwin min 10 sinin bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kusan shekaru guda goma sai malam al-hafiz ibn kasir yake cewa huwa al-azhar kuma shine abin da yake fitowa hili kenan shine abin da yake kusa da daidai amma shi can ibnu asakir ya ambaci bayanin tun farkon da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma shi kuma ibnu ishaqa sai bayan kusan shekaru goma da annabta daga lokacin da tukunya ka bayani akan abin da sha al-Isra wal Mi'raj malai ce wa qad zakarna al-ahadith al-warida fi zalika yake cewa mustaqasatin inda qawlihi ta'ala subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir to al-hafiz ibn kasir wa anan dunkule magana kawai yanzu ya aika kowa ya je cikin littafi na tafsiri in kana son bayani ka je can a can ya ji ya baje koli amma yanzu kawai anan a kumshe ne ya bada shi yake cewa wa qad zakarna al-ahadisa shi al-hafiz ibn kasir yake ta hakika mun ambaci hadisi al-warida fi zalika wadanda suka zo akan al'amarin al-isra wal mi'raj yake ta mustaqasatin inda qawlihi wanda an baje kolin su ko an yi bayanin su ko an kissanta su a can inda aka yi tafsirin subhanallazi asra bi abdi kenan farko isra'i sarki ya tabbata ga Allah allazi asra bi abdihi wanda yayi tahiya bawan shi laylan a cikin dare min al masjid al harami daga masallacin makka ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu zuwa masallacin qudus inda muka yi albarka ga kewayen shi linuriyahu ay lamul aiba kenan abinda yasa aka yi tahiyya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce saboda mu nuna mishi min ayatina daga cikin ayoyin mu innahu shi ubangiji huwa shine as-sami'u meji al-basiru me gani shi kenan malai ƙari bayani akan isra'i da miraj duk abinda ya kawo na isra'i da miraj yana can cikin littafin tafsirin shi to kaga anan ayar da malam ya kawo daga farkon wannan yake cewa tsarki ya tabbata ga ubangiji da yayi tahiyya da bawan shi daga masallacin makka zuwa masallacin qudus a cikin dare guda laylan daga masallacin qudus zuwa sammai guda bakwai da duk abin da aka yi nan duka cikin dare guda ɗaya aka yi shi kuma aka komo qudus daga nan kuma aka komo garin makka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari cikin al'umma duka a cikin dare guda da aka wayi gari manzo Allah yake bada labari daren jiya ga abin da ya faru an yi kaza daga nan mun tafi qudus mun hadu da annabawa kaza sannan kuma daga nan bayan an kammala sallah aka yi sama aka ta yi sama ta farko aka ta yi ta biyu aka ta yi ta uku aka ta yi ta hudu ta biyar ta shidda ta bakwai har zuwa inda Allah ya ga dama a cikin wannan daren kuma aka sake komowa aka zo garin makka abuja ne ce shikenan ta faru ta kare amma me da me dai sata suka ce masu gaskanta ka mai san gare ta ka wani suke gaskanta ka mai san gare ta ka yana samun labarin da wasu daga cikin malaman tarihi suke cewa Abubakar bai iso zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba labarin ne ya zo abuja ne ce ai ta zama ba ta same shi ba dole ya je ya samu Abubakar dama shine ya kankare hakuri akan shi shi ma yau sai ya kare ta shi ya je ya samu Abubakar yace Abubakar kaji abin da abokin kake fadi ho abin ho ya gama rikicewa cai da daren jiya an tayi da shi qudus daga qudus an tayi sammai bakwai an komo qudus an komo garin makka kuma ya waye gari cikin mutane Abubakar yace a ai inda ya tabbata ya fadi yace ni na yi imani yace kaga kai ka huri ne in ya tabbata abin da ka fadi haka ya fadi yace ni na yi imani ba ma sai na ji daga bakin shi ba wannan shine as-siddiq Abubakar Siddiq kenan karshe ne a cikin al'ummar nan bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye shi shi sa manzo Allah yake cewa inda za a auna imanin al'ummar nan a dauko imanin Abubakar shi kadai imanin shi duka zai rinja imanin mu gaba ɗayan mu radiyallahu anhu to malai yake cewa falla yake cewa fal tuktab min hunaka ala ma hiya alaihi min al asanid wal azwi wal kalam alaiha wa ma'aha duk wanda ke son bayani akan Isra'i da Mi'raji fal tuktab min hunaka yaje ya kafo shi a can ya rubuto shi daga can cikin tafsirin shi kenan tafsirin Qur'ani al-Azim yace alam yake ta alama hi alaihi ka doko shi yanda yake a can ka doko shi kai ka ajje shi anan ka kafa shi anan min al-asanid nan abin da ya shi sanadin abubuwan da aka ambata duka a can wal azwi da waɗanda aka jingina wa hadisan wannan hadisin wane ne wal kalam alaiha wa ma'aha da magana alaiha akanta wa ma'aha kuma akan abin da ya shi isra'i da mi'rajin duka da kuma abin da ya shi sanadin da sauransu duka yanda suke dauko su ka ajje su anan sai yace fa fiha muqna'un wa kifaya yace a cikin haka akwai gamsuwa kuma akwai wadatuwa kenan in dai ka dauko wancan bayani ka ajje anan to in Allah rashi kenan magana akan Isra'i da Mi'raji ka gama samun dukkan wasu abin da ya kamata ka tattara kai sai ya ce walillahi alhamdu wal minna mu ma muna cewa walillahi alhamdu wal minna malik ya ce wa godiya ai ta tabbata ga Allah sannan kuma Allah shi yake da abun gorantawa bawa dukkan wani abin da ke kyauta ai na ubangiji ne akan bawa kaga godiya ga Allah ko da ya ambata cewa a koma zuwa wancan littafin nashi dan ma kan wani nau'i na gururi ya same shi ya riga tunda na wallafa a can tunda nayi kaza a sai da ya kammala bayanin shi sai ce wallahi alhamdu wal minna godiya ta tabbata ga Allah ubangiji sheke da abun yi ma dan adam kyauta daka muna ma Allah godiya akan wannan kyauta da ya mana inji mal ibn kasir ku kuma mu ma anan muna ma Allah godiya akan ba mu dama da yi akan kammala wannan littafi alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda a dalilin ni'imomin shi ne dukkan wasu ayyuka na managarta suke tabbatuwa wanda kuma muna roƙon ubangiji ya ba mu ikon aiki da ababin da muke karantawa kuma ubangiji ya sanya wannan abu ya zamanto cikin mizanin ayyukan mu a gobe kiyama yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim sannan kuma Allah ya ƙara inganta mana niyoyin mu gabaki daya irin waɗannan ayyuka na alheri da abin da ya shahi karantarwa su ne abin da ya kamata mu kankamewa a kowane lokaci ka karanta littafi daga bango zuwa bango wannan shine karatu kar ka rubu da abin da ya shahi lacca a ce ai ana muhadara sai ga wani in ba muhadara ake ba in dai karatun littafi ne shi ba da shi shi dai kawai a ce ana lacca to in kana so ka samu karatu haƙiƙanin karatu to sai littafi saboda littafi shine za a yi karatun da babu tsambari a cikin shi aka ce ai muhadara akan wani abu za a nemi wani abu ne a yi magana akai duk abin da kuke ga bai tiya daidai sai ku cire shi kawai kuma me da suke amma littafi fa dole ku karanta shi tun daga farkon shi har zuwa ƙarshen shi wannan kuma shine ilimi ubangiji subhanahu wataala ya sakanta wa kowa da alheri dukkan wanda ya sanya hannun shi a ciki tun daga abin da ya shahi waɗanda suka sayi littafin da wanda suka gina wajen nan da waɗanda suke zuwa karatun nan da waɗanda suke kai kawo akai kowa ubangiji subhanahu wataala ya sakanta mishi da mafi alherin abin da yake sakanta wa bayin shi da shi Allah subhanahu wataala ya mana albarka gabaki daya ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki ya datar da mu wannan rayuwar da muke Allah ya amshira mu a matsayin masu imani ubangiji ya datar da mu duniya da lahira Allah shirye mu shirye zuriyar mu kuma ubangiji subhanahu wataala muke roƙo dukkan abinda zai raba mu da imani Allah subhanahu wataala ya kauce mu daga kan wannan abu Allah ya sanya rayuwar mu ta zamanto ta cika da kalimatu la ilaha illallah Allah da tarra mu da izinin Allah kenan karatu na gaba zamu dauki littafin nabiyur rahma nabiyur rahmati siratun wa durusun wa ibarun wallafan shehu malami muhammadu thani umar rijiyallahu insha Allah wannan shi ma akan tarihin ne sannan kuma iya da irin salo da malam yabi wanda zamu zo mu ji a cikin littafin salo ne wanda kuma shi ma iya da kayatarwa kwarai da gaske a duk lokacin da ya kawo magana akan wani fasali idan ya kare shi sai ya ce kuma durusun wa ibad wannan tarihin da muka ji saboda tarihin musulunci ba shaho labari shuni bane ba ba ta tsiniya bace wanda za a ji kawai shikenan tarihi ta wuce abu ne wanda ake karanta kuma ana daukan abubuwan rayuwa da aiki a cikin su kenan za mu ji irin darussan da suke cikin kowace kissa da aka bada ko kuma kowane tarihi da aka bada sannan kuma wani irin izina yake ciki to za mu samu wani littafi yayi bayani akan waɗannan abubuwa sannan kuma bayan shi a ƙarshen kowane darasi malam yayi kokarin zakulo da tambayoyin da ya kamata ɗalibin ilimi sai ya je ya samu bayan ka karanta kowane fasali ka kare ko kowane babi ka kare sai ka je ka samu lokaci ka zauna ka amsa waɗannan tambayoyi kenan kai da kanka za ka tabbatar wa kanka cewa ka fahimci abin da aka faɗi ko kuma baka fahimta ba Allah ya datar da mu kenan insha Allah ta'ala karatu na gaba zai zamanto a cikin littafin nabiyur rahmati sallallahu alaihi wa sallama durusun wa ibar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.